الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ينوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da sake hada mu irin wannan rana ta Litinin, wanda yau 11 ga watan 8 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1438, wanda kuma ya dace da 8 ga watan 5 miladiya 2017. Wannan darasi da zamu yi a yau insha Allah shine darasi na 12 a cikin wannan littafi mai tarin albarka, Tamamut Tawfiq fi Siratis Siddiq. Zamu tashi mawqifus siddiqi min as-sulhi, wato ainihin rawar da sayyidina Abubakar ya taka, da ainihin matsaya da ya dauka a cikin sha'anin wannan sulhu da aka yi na Hudaybiya. Tawassala al-mushrikuuna ma'a rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama ila as-sulhi. Manzo alayhi salatu wassalam shi da mushrikan Quraishawa sun samu matsaya dangane da cewa abinda za a yi shine sulhu, ma'ana sun cimma yarjejeniya cewa sulhu shine za a yi, bi qiyadati Suhayl ibn Amr, ta hanyar jagorancin Suhayl dan Amr, wanda shine yake magana da yawun Quraishawa a wannan lokaci kafin ya shigo addinin musulunci. Wa zahara fi bunud sulhi, wannan fi din ku kashe daya, shi kuma bunud damma ce ba kasara ba. Wa zahara fi bunud sulhi, kuma ya bayyana a cikin kudurorin wannan sulhu. Al-bunud jam'i ne na al-bandu, al-bandu shine mufradin sa, saboda haka al-bunud asalin ma kalman wasu suna cewa Habashiya ce ko kuma Farisiya, ma'ana ba asalin kalmar Larabci ba ce. To abinda dai take nufi shine kudurori. To yace wa zahara fi bunudis sulhi, kuma ya bayyana a cikin kudurorin wannan sulhu. Ma yabdu ijhafan bi haqqil muslimin, cewa abun asalari yana nuna tauye haƙƙin musulmi. Idan ba ku manta ba, mun ambata a lokacin da muka bi sunan Hudaybiya a cikin Nabiyur Rahama, sharuɗa ne masu yawa kowane idan ka kalla a zahiri kamar maslaha ce ta mushrikan Qurayshawa, cewa dai ƙuduri na farko manzo alaihi salatu wassalam ba zai shiga Makka a wannan tafiyar ba. Ƙuduri na biyu cewa za a tsagaita wutar yaƙi shekara 10. Ƙuduri na uku duk wanda ya yi hijira daga Makka ya je Madina a dawo da shi. Ƙuduri na hudu wanda kuma ya yi ridda daga Madina ya tafi Makka, shi wannan ya kai labari ya sha. To haka aka zo aka yi wannan abubuwa, wanda sahabbai sun ji babu daɗi, kamar yadda za mu ƙarin bayani nan gaba. Yace wa zaharat muwafaqatu Abi Bakr as-Siddiq lima wafaqa alayhi rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam, da tun sayyidina Abubakar ya bayyana karara cewa ya dace da abinda manzo alayhi salatu wasallam shi ma ya tsaya akai. Wasara ala hadi annabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam, sayyidina Abubakar sai ya zamo ya tafi akan tsari na rayuwa ta manzo alayhi salatu wasallam. Li yaqinihi wa imanihi, saboda su kankance wansu da kuma ban gaskiyarsa, bi anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam, cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi. La yantiqu anil hawa, baya yin furuci akan san zuciya. Wa anna ma fa'alahu, kuma cewa abinda manzo alaihi salatu wasallam ya aikata, innama kana bi wahyin min Allah, ya kasance da wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Umar radiyallahu anhu, sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda, ya kasance a shaddan nasi, shine masa wato mafi tsanani a wajen mutane, izharan liqalqihi, wato shi fi tsananin bayyana damuwarsa haula mawdu a wannan bigire da ake tattaunawa fa ha huwa yahki lana ma kana min sha'nihi yawma idin gashi nan shi da kansa yana hikaito mana sha'aninsa da ya kasance a wannan rana qala umar ibn al-khattab sayyidina umar ibn al-khattab Allah ya kara masa hidayah sai فأتيت نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سينزي وجن النبي الله سيرال أمينة الله سبحانه تبتع قريش فقلت سينتي ألست نبي الله حقا شين ينزكي با النبي الله بني أبسا تبتي وانا إذن تقبع تبركو قال بالا منزو عليه الصلاة والسلام يتي تبس بندك فتا حقا من شابتا تيوا إذن aka yi tambaya aka kawo korewa kuma da laisa tabbatarwan shine bala in ka ce na'am ka kore yanzu misali in ka ce alasta min ahli hadal makan kai yanzu ba daga cikin mutanen wannan wurin ba to idan ka ce na'am ka ce kai ba dan wajen bane amma idan ka ce bala tabbas ni dan wurin ne shi sai malamai suka ce lokacin da Allah subhanahu wataala ya tattara yan adam gabaki daya manatin alamul zar yace alastu bi rabbikum qalu bala kowa yace eh illa an ce na'am to an kafir ta gaba daya to amma sai aka ce bala saboda kan manzo alaihi salatu wassalam yace tabbas ni annabin Allah ne qultu nasi alasna alal haqqi yanzu ba mu bane akan gaskiya wa aduuna alal batil magautan mu su kuma akan ƙarya kala bala manzo alaihi salatu wassalam yace haka abin yake saboda haka mu ne akan gaskiya su ne akan bari akan ƙarya akan bata qultu sai nace falimanu qiddaniyata fi dinina idza to akan me zamu karbi kaskanci a cikin addinin mu kenan inda kai annabin Allah ne gaskiya kuma mu ne akan gaskiya su ne akan ƙarya to zai mu kaddu kaskanci a cikin sha'anin addinin mu kala sai manzo alaihi salatu wassalam yace inni rasulullah yace ni dinnan manzon Allah ne walastu a'asihi kuma ni ba zan taba saba masa ba wa huwa nasiri kuma shine mataimakina qultu sai nace awalaysa kunta tuhaddithuna ashe ba kai bane kake ba mu labari ya ba aikin Allah anna sana'atil baita cewa zamu je wa Ka'aba fanna tsubu bihi kuma zagaye dakin Allah mai tawafi ba kai kake ba mu wannan labarin ba kala bala yace tabbas ni ne ba ku labari fa akhbartuka anna na'tihi al'am amma na ga maka nace a wannan shekara zamu shiga kala qultu la nace a kala sai yace fa innaka atihi wa mutawwiqun bi kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kawo istithna'i yace insha Allah ba domin in ma an kawo na sai da tabarruk kai dinnan zaka je masa kuma zaka yi dawafi ma'ana na farko an bashi garanti cewa zai rayu ba zai mutu ba har sai lokacin yayi kuma sannan an bashi tabbas yana daga cikin wanda zai ce wannan dawafi to kaga wannan ba karamin abin faranta ciki bane to sai na Umar dai kun san shi bai samu kwanciyar hankali ba kala yace fa ataitu Abubakar sai an tafi wajen Abubakar fa qultu nace ya Abubakar nace ya kai Abubakar alaysa hadha nabiyullahi haqqan yanzu manzo Allah sallam shi ba annabin Allah bane a bisa tabbaci kala bala Abubakar yace tabbas annabin Allah ne qultu nace alasna alal haqq to ba mu bane akan gaskiya wa aduuna alal batil magautan mu su kuma akan fata da barna kala bala Abubakar yace tabbas qultu nace falimanu qiddani yatafi dinina idan to akan me zamu karbi kaskanci a cikin sha'anin addinin mu kala sayyidina Abubakar sai yace ayyuhar rajulu ya kai wannan mutum innahu la rasulullah shi din tabbas ma'aikin Allah ne walaysa ya asirabba ko ba zai saba ba ubangijin saboda huwa nasiruhu kuma shi ne zai taimaka masa fastam sik bigarzihi kai riko da kafinsa ay ilzam sunnatahu wa ta'atuhu kalzimci sunnasa da kuma masa biyayya fa wallahi innahu alal haqq ina rantsuwa da Allah akan gaskiya yake qultu nace alaysa kana yuhaddithuna to wai ba shi bane yake zantar da mu yana ba mu labari anna sana'atil bait mu za mu je wa ka'aba wa natubu bihi mu dawafi a wajen ka'aba kala bala abubakar yace tabbas kala yace afa akhbaraka annaka ta'tihi al'am to ya baka labari yace wannan shekarar zaka shiga masa zaka je ainihin ka dawafin qultu la nasi'a kala sai yace fa innaka atihi tabbas kai din nan zaka je masa wa muqawwibun bihi kuma zaka yi tawafi ta tare shi ko ga sai na abaka dama mun fada daga cikin wanda Allah ya baka rasa a in ba kuma ta ba a farko-farkon littafin nan yace manana Aisha da ke da yar uwarki ma'ana sai yake cewa wato ba kowa bane face yan uwanki mata biyu da yan uwanki maza biyu tace to ita ta san yan uwanta maza biyu da yar uwarta mace daya to wace ce dayar sai take cewa wacce wanda take dauke da cikin ta ma'ana matarsa ta biyu kun ga ba a tsakanin a lokacin kuma sai zama iya mace ta haifa to Allah ya masa irin wannan firasar ba wai kankaniya ba kala Umar sai na Umar yake cewa ma ziltu asumu wa atasaddaqu yace wallahi ban gushe ba ina ta yin azumi ina yin sadakoki wa usalli ina ta nafilfilu wa atiku ina ta yanta wuyaye min alladhi sana'atu wato saboda abin da na aikata makhafata kalamin alladhi takallamtu bihi yawma idhin domin jin tsoron furtar da na kalma da wato kalmar da na furta a wannan rana hatta rajautu an yakuna khairan har sai da na gamsu cewa alkhairi ne zai tabbata ku duba sai na Umar saboda bin Allah sallaka kafarsa wannan maganganu da bai yi domin cin mutunci ba ko dan reni ko dan shakku a cikin addininsa amma abin da yake masa kaikayya za a ce manzon Allah ya taso daga Madina amma a hana shi shiga Makka wannan cin mutunci ne wannan kaskanci ne wannan bai yake masa kaikayi a rai to amma kun ga wannan maganganu ce wallahi bai gushi ba yana ta sadakoki azumin muka yan tawayaye har sai da ya ci zuciyarsa da insha Allah ta'ala wato an sami sassauci don Allah ce innal hasanati yudhibu as-sayyi'at saboda kamarin yace fa dhahaba Umar ila Abi Bakr radiyallahu anhuma kaga anan sayyidina Umar ya je wajen sayyidina Abu Bakr Allah kara masa yadda su biyu fa kara lahu mithla ma qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya fada masa irin abin da ya fada manzo alaihi salatu wasalam warada alayhi Abu Bakr mithla jawabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sayyidina Abu Bakr ya bashi amsa irin amsan manzo alaihi salatu wasalam wa lam yakun Abu Bakr yasma'u jawaban nabi sallallahu alaihi wasallam shi ko sayyidina Abu Bakr a lokacin da ake wannan tattaunawa da Umar bai ji amsar da manzon Allah ya bayar ba ku duba amma ta zama daidai da daidai fa kana Abu Bakr radiyallahu an saboda ka sayyidina Abu Bakr Allah ya kara masa da ya kasance akmala muwafaqatan shi yafi kamalan dace lillahi walin nabi sallallahu alaihi wasallam ga Allah ga kun manzo alaihi salatu wasalam min Umar sama da sayyidina Umar wa Umar radiyallahu anhu shi ma Umar Allah ya kara masa yadda raja an zalik ya dawo daga wancan tunani nasa wa kana yace fa antu lidhalika a'malan na dunga aikata ayyuka masu yawa saboda wancan abin da na faɗa wannan shine wato halin mutanen kirki duk matsayin su idan sun yi abin da ba daidai ba za su yi kokarin ruskar wannan abin ta hanyar ayyuka ta kwarai malam yace wadhalika wannan fa ya kasance anna martabata siddiq cewa matsayi na as-siddiq fauka martabatul muhaddath ita ce sama da zancen al-muhaddath kun san al-muhaddath shine wanda ake wato zantarwa manzo alaihi salam ya fara a hadisi ingantacce yace annabawa da suka gabace shi a cikin al'ummarsu an samu muhaddath yace to idan akwai muhaddath a cikin al'ummarsa shine Umar ana sayyidina Umar kawai sai ya hango ra'ayi sai Qur'ani ya sauka yana goyen bayan wannan ra'ayi na faɗa muku akwai wanda ya littafi sunansa muwafaqatu Umar da Umar yayi ya bada shawara kuma Qur'ani ya sauka da gaskata wannan shawara ta sa to wannan Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala yake cewa wato shi Siddiq matsayinsa tana sama da matsayin al-muhaddath yace li anna siddiqa domin shi sayyidina abubakar ya talaka ar-rasulillahi al-ma'sum yana karba ne anin rasul ma'sum daga manzo tsararre kullama yaquluhu wa yaf'aluhu duk abin da yake fada da abin da yake aikatawa yana daukar samfun ne daga manzo alaihi salatu wassalam wal muhaddath ya'khudhu an qalbihi ashiya shi kun muhaddath daga zuciyarsa ne yake fahimto abubuwa wa qalbuhu laysa bi ma'su zuciyarsa kuma ba tsariya bace ba fa ya taju an ya'ridahu dabo da haka dole ya bukaci bijiran da wannan abun da zuciyarsa ta bashi labari alama ja'a bihi nabiyul asum akan abin da annabi tsare ya zo da shi ma'ana abin da malam ibnu taymiya yake nufi da wannan gaba cewa sayyidina abubakar kasancewarsa wato yana kwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakw manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar shi kuma muhaddith ne, tunani ne Allah zai bashi a zuciya ya kamata ayi kaza, tunaninsa ba wahayi bane ba. Dole idan yayi tunanin sai an bijirar da shi ga wahayi, sai ya bijirar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan yi masa muwafaka to sai wannan abun ainihin ya zama an dace, ya zama ainihin shine daidai. Rabi'an, wato gaba ta hudu, fi gazwati dhati salasil, wato abin da ya faru a wannan yaki da ake kira yaki na dhati salasil. Dhati salasil wato ainihin sunan muri ne, kamar yanda za mu ga an faɗa a nan gaba a ƙasa. Yace kala Rafi'u ibn Abi Rafi'in At-Ta'i, yace Rafi dan Abu Rafi wanda yake cikin kabilar Tai, ya faɗi cewa lamma kanat ghazwatu dhati salasil, yayin da yaki ya kasance wanda aka yi a dhati salasil, can kun ga da ya lambace mai ce hiya sariyatun bi qiyadati Amr ibn al-As, wato wata sariya ce ta hanyar jagorancin Amr ibn al-As radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yadda, fi jumad al-akhirah, a cikin watan Jumada al-akhirah sanata 8 min al-hijra, shekara 8 bayan hijira, ila zati salasil, ya zuwa wancan wuri da ake kira zati salasil, yace wa hiya wara wadi al-qura, wuri ne bayan wato yankin da ake kira wadi al-qura, baina wa bainal madina 10 ayyam, tsakanin wato wannan wuri zati salasil da madina tafiya ce ta kwana 10, ba'athahu manzo alayhi salatu wasalam ya aika shi, fi 300 min surat al-muhajirin, a cikin tawagan mutane 300 na zabaku masu darajar mutanen Makka, minhum Abubakar wa Umar, daga cikin su akwai Abubakar da Umar. Malam yace ka duba sirar Ibn Hisham, wato ganda da Nabi ya faɗi a cikin shafukuka, to yake cewa wa ba'atha ma'ahu fi dhalikal jaysh, manzo alaihi salatu wassalam ya aika tare da shi Amr ibn al-As a wannan runduna, wannan dhalikal jaishi, sai ku kasara ba fata bane, wa ba sama'ahu fi dhalikal jaishi, manzo alaihi salatu wassalam ya aika tare da Amr ibn al-As a cikin wancan runduna, surata ashabihi, zababku masu daraja na sahabbansa, fanṭalaqū, sai suka tafi, hatta nazalū ista'mala rasūlullāhi ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam amru bin al-ʿās, manzo alayhi ṣallatu wa sallam ya jawwarta da amru bin al-ʿās ala jayshin, akan wata rundunar yaki, fihim abubakarin radiyallahu anhu, wanda akwai sayyidina abubakar a cikin wannan runduna. Na'am, sai sai wa ba'atha ma'ahu fi dhalikal jayish, kuma ya aika tare da shi a cikin wannan runduna, surata ashabihi, zababbun masu daraja na sahabbansa, fanṭalaqū, suka tafi, hatta nazalu jabala tayyi, wato suka sauka a dutsen tayyi, faqala amr, sai amr bin al-as ya ce unzuru ila rajulin dalilin bi tariq, yace da Allah ku binciko mun wani mutum jagora masanin hanya, ya kace ad-dalil shine mutumin da yake kwararre a wajen shiga lunguna da sakuna, saboda wannan lokaci hanyoyi suna da wahalar bi, ga yawan duwatsu, ga yawan wato surkuki da bishiyoyi, to galibi mutanen da suka san hanyoyi na ratsai sai su kai wuri a kankanin lokaci, to sai shi jagoran yake Amr ibn al-As yace ku binciko mun wani mutum wanda yake kwararre a wajen sanin hanya, faqalu, sai suka ce ma na alamuhu illa Rafi ibn Amr, ba mu san wani ba a cikin wannan tafiya kwararre da yake Rafi'u dan Amr, فإنه كان ربيلا في الجاهلية شي يا kasance mutun ne wanda yayi wato kace fashi a lokacin jahiliya fasaltu tariqan wannan maganar fasaltu tariqan wato cikin isnadin hadisin akwai wani ibrahim ibn al-muhajir to shine yake riwaya daga ainihin tariq shi kuma sunansa tariq ibn shihab to sai shi ibrahim ibn al-muhajir yake cewa qultu fasaltu tariqan sai na tambayi tariq wanda ke ne zantar da ni ma'ana malami na yake cewa mar rabil me ake nufi da ar-rabil tunda an ce innahu kana rabilan qala sai yace al-lissul ladhi kana yaghzul qauma fara wanda ya zamo yana yakar mutane wahadahu shi kadai fa yasriqu ya zama ainihin yayi sata kun san al'adar jahiliya ta larabawa mafi yawa mai karfi ne yake danne mara karfi ya kwata za ga rayuwa ce irin ta dabbobin jeji kura ta zo ta danne barewa tana cikin cin barewar idan zake zo ita ma turmushe ta haka ake yi wanda yafi wani karfi sai ya zo ya turmushe shi to al'adar larabawan jahiliya za ka samu abun jarunta ne ma ya zama an zo a dinga yaba mutum a wajen iya sane ko kuma iya sata ko nuna kunji zaka ga wato maroka suna zuwa suna wato kambama mutum a wajen barewa ina tuna wani abin nan wani balaraban jahiliya yana cewa ala hina alhannasa jullu umurihim fanadalan zuraikal mala nadala sa'alibi wato wani mutum ne ya iya sane kun san sane da bandan sane shine wanda zai lallabo kawai baka wani ba sai ya sane abinda yake cikin ajirunka shi ne kita wai ala hina alhannasa jullu umurihim wato ku saurara ba da yana kamban ba shi yana koda shi duk lokacin da al'amuran mutane suka dauke musu hankali fa nadalan zuraikul mal nadalan sa'alibi wato zurai kai bauce dukiya ka sace kuɗi irin yadda dila zai abinda zai kwace abu ya fita a guje ma'ana ya zo na kamba ma shi ake saboda dan sane ne zai iya kwace abu ma kana ji kana gani ya fi ka gudu saboda ka dole ka hakura yana kafin wanda yake cewa yamuruna biddahana khifafan iyabahum wa yatina biddarina budul haqaibi yake cewa lokacin da za su fita takunkunan sa ba komai da safi amma in sun dawo takunkunan su a cike da kuɗi sun musata to wannan shine al'adar larabawan jahiliya to shi wato ainihin abin nan tariq wato mutum ne ko kuma Rafi ibn Amr mutum ne wanda yake saboda jarunta shi kadai abin da yake kira kai kadai gayya zai iya zuwa kila mutum go mutum a cikin fata-fata da su ya kwace dukiyoyin su kafin Allah subhanahu wataala ya shirye da shi ya zama ya karfi addinin musulunci to kaga duk mutumin da wannan aikin sa dole ya san runguna da sakuna duk wani inda idan ya kai farmaki ma in aka biyo shi ya samu ya tsire an fi karfin sa ka san shi duk mutumin da zai zo neman rayuwar wani to ba wai kai tsaye zai je ba akwai abin da ake kira qutatun najah ma'ana fulanin nasira sai ya duba tukunan idan ta kwabe to ni ko ina zani ma'ana wani surkuki wanda wani bai saba shiga ba to shi zai iya shiga ya fita to shi ya kware da irin wannan hanyoyi ya riga ya san su to kala rafi yake ta fa lamma qadaina ghazatana yayin da muka kammala wannan yaki namu wanta haitu ila al-makanin ladhi kunna kharajna minhu maka tuke a wurin da ya zamo mun dawo daga gare shi ma'ana an kammala yaki an dawo wato sansani tawassamtu ababakarin sai ne hasashen alkhairi akan abubakar wato at-tawassum inna fi dhalika la'ayatan lil mutawassimin wato shi ne kai hasashe akwai mutanen da zaka ga cewa da kaga fuskokinsu to zaka fahimci kaza zaka fahimci kaza wato zaga akwai wasu ilimin suke karantawa wasu kuma ka Allah subhanahu wataala ya musu baiwa zaka da Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ina tana wata kissa ta sa to shi yana daga cikin mutane masu firasa da ya ga mutum saboda ilimin sa na firasa zai iya gani mutumin nan ko marwaci ne ko maƙetaci ne ko mai kyauta ne ko kaza ko kaza to akwai lokacin da Imam Shafi'i yake ba da labari yake cewa wata rana shi da yaron sai suka taho Makka sun taho aikin haji sai suka yi sassan ko a cikin Makka ko kafin Makka ita to sai ya ga wani mutum dan shagiri dan motsatse. To al'ada ga irin firasarsu aka ce mutum shagiri ne, motsatse ne, da ta koina da idanu haka wanda sun shiga a cikin kai, to bai fi alheri ba. To shikenan Imam Shafi'i yake ta da muka zo da jin koda da barani muka yi sallama sai karbi hannu biyu. To a wannan lokaci babu wuraren sauka, shikenan sai ya zo sai ya kai su wani daki mai kyau, ya share masa wuri. Imam Shafi'i gadan kwana, ya kawo abinci, ya kawo masa abincin dokin sa kaza kaza da sauransu. Imam Shafi'i yake ta mamaki, yana cewa to amma dai shi ilimin da ya karanta na firasa, ya ga mutum mai irin wannan kamannin faifai alheri, amma ya zaga irin kafin da mutum da ya musu ya musu abubuwa ma na alheri. Imam Shafi'i ya tashi da safe, za su tafi, ya zo ya godiya, sai Allah saka da kare, sai ya sha kuma ya ce ban gane wannan maganganu da kake min na rashin hankali ba, kana tsammani wannan duk kyauta zan maka? Ya ce to kuɗin gado da ka kwana kaza ne, abinci kuma da kai da yaron ka na kaza kuka ce, dokin kama da aka ɗaure inda ya kwana, wurin da ya kwana wurin kaza ne, abincin da ya ci ma na kaza ne, saboda ka kawo suka kuma yaron gida. Babu Shafi'i ya ce ko na zai ba, dole biya shi. To shi yasa irin mutane da suke da irin wannan firasa ko abotakantaka ba su yi fayayi da mutane da suke ganin alamomin su kaza, ko ka zo ka shige masa zai gori da zai kauce maka, tunda shi dai iya karatunsa ya fahimci cewa gaskiya da wahala a kuskure ana dan samu ana sabawa hadi ba su sai Allah ya kiyaye. To shi wannan bawo Allah sai ke cewa wato yake cewa tawassamtu ababakar sai nayi hasashe na alkhairi dangane da Abubakar radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yadda, fa ataituhu sai na zai ke masa, ma'ana sai na je wajen sa. Fakultu na ce ya sahibal khilal, ya kai ma'abocin kyawawan ɗabi'u. Sai na Abubakar, kamar yadda za ku ga cewa mutum ne mai kwarjini, kuma a sirar sai na Abubakar irin ana faɗar tarjamarsa mutum ne baya da tsawo can can, sai na Abubakar kuma mutum ne wanda za ka iya cewa siriri, kuma ya fi kusata zuwa ga fari, ka kwatanta zuwa ga ainihin ja, goshinsa kamar yana ɗan tsini-tsini haka. To mutane masu firasa suna cewa irin mutane da Allah ya ba irin wannan, to suna daga cikin masu gaskata abu su rike shi hannu biyu. To kuma haka Allah subhanahu wataala sai da Abubakar, ku duba yadda ya gaskata risala ba gudu ba da baya. Sai kita inni tawassamtuka min bayni ashabika, ni na yi hasashen alkhairi tattare da kai a tsakanin abokananka. Fatini bi shay'in, ka zo min da wani abu, idza hafiztuhu kuntu mithlakum, in ni kiyaye wannan abun ni ma zan zamo mutumin kirki kamar ku. Na fahimci kai din nan mutumin kirki ne. Wato akwai mutane masu irin wannan ko abin nan, akwai wani basarake ya rasu can baya cikin wata jiha daga cikin jihohin nan. To akwai kwamitin musabaka lokacin to a takaice dai shi sarkin ya rasu gaskiya, zan yi daɗi daga cikin sarakunan jihar Jigawa ne. To lokacin tsohuwar Kano da Jigawa akwai kwamitin musabaka da suka bi sarakuna suna zuwa suna nemo irin taimako. To sai aka tafi ƴan tawagar mutane da yawa, kuma a ciki akwai marigayi malam Hassan da wani wasu kususun shi. To shi wannan basarake mutum ne mai addini, suka zauna a gabansa sai ya kalli tawagar gaba daya, sai ya kalli malam Hassan sai ke ce masa, don Allah wannan bawan Allah dama na jima ina so mu dan tattauna da shi, da Allah ku ba ni dama za mu dan tattauna da shi. To sai ya ja shi a cikin tambarsa yake ce, bawan Allah ina ganin ka na ga mutum mai addini, wannan kwamitin naku meye gaskiyar abin da yake tafiye da ku, saboda irin wannan za a zo da zimmar addini kuma sai ya zamo kaza kaza. To dogon kisa da yake, saboda ka yi masa bayanai, yi masa bayanai, to kuma gaskiyar lamari wallahi a yan kwamitin na san su sun san da su Allah ya kasa akwai kuraye na san su sosai. to shikenan sai dauko 2500 ta wannan lokacin sai ce to yanzu ga wannan labaka sai ce a ranka idan yayi charge ne zasu sai ce a ka sa a jiwo ka akwai wanda zan bayar na kwamitin gaba daya to shikenan da yaje suka zauna sai ce to kai mun bayanin kwamiti wato dogon kissa ce da ba dan makaratu muke ba inda kanta muku za ku tabbatar da cewa lalle akwai kuraya su aka dauko 10,000 aka ba su ta wancan lokacin na maka maganan ta kai na ce ma tsoho Kano da Jigawa yanzu Jigawa da yan fisadin ta daga 91 aka yi abin nan kaga yanzu shekara nawa wajen 26 to kuma tun can can ma ina ce yanzu wajen shekara ta kai kusan 30 ka san dubu goma ta wancan zuwa ƙarfi to alayyati halin dai akwai abin da ke so in ce akwai wanda daga suna da firasa kawai suna kallon mutumin kirki sai ga sun kyauta masa to kuma sai ya zamo abin haka ne to shine sai yake cewa ka bani labarin wani abu wanda idan na haddace shi zan zamo wato kaman ɗaya daga cikin ku fa qala sai ce a tahfazu as-sa'a asabi'aka al-khams yace yanzu ka haddace yatsunka guda biyar ma'ana yatsunan naka guda biyar ka san sunayensu balarabi ya riga ya sani ko kai yanzu ka yi cewa al-khinsaru al-binsaru al-wusta as-sababa al-ibham baladana balarabi yace kuntu na'am sai nace kwarai da gaske kada sai yace tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وتقيم الصلوات الخمس وتؤتي الزكاة إن كان لك وتحج البيت وتصوم رمضان يتي ذاك الشيء لا با الموت دار سنتا سي الله شي كدي كما ابي محمد با ان الله ني منزل سني كما ذاك تصي ده صلولي غدا بيار كما ذاك بايد ده زكاه اذا الله يا بوري ما كما ذاك زيارتي داكن الله كي حجي كما ذاك ازمن رمضان حفظت ka haddace wannan a wata riwaya hal hafizta wannan zama ba zama bace ba kuma ita fata hafizta ba hafizta ba hafizta shin ka haddace wannan abubuwa da na faɗa maka guda biyar qultu na'am rabi yake cewa sai nace kwarai kala sai yace wa ukhra to zan faɗa maka wani abu daban la tu'ammaranna alathnaini kada ka kuskura a sarautar da kai a shugabantar da kai akan mutum biyu haka sai na Abubakar ya faɗa masa wala Allah sai na Abubakar da sun hasashe da Allah yayi masa ko kuma dan zaman da yayi da shi ya fahimci ba zai iya shugabanci ba shugabanci ba tarin karatu bane ba ba tarin ilimi bane ba shaksiya ce ku duba sai na Abu Dharr manzo alaihi salatu wassalam yana cewa ma adallatil khadara وما أقلت الغبراء أصدق الله جات من أبي ذر يتي سما بتتبع إنوان تي كسا بتتبع دوكر متو مفي قس كيزا تي كما أبو ذر فما كنت دي يجي يجي أنا ربا مقامي أتولى واني قبنا كذا واني قبنا قلي كذا يتي يما أيكين ألا لما بأعلن تولى نبا ما الله سيكي تي آئنا بذاك إيابا يا أبو ذر بذاك إيابا inna satakunu nadamatan yawmal qiyamati liman talabaha shugabanci zai zama da na sani gobe al kiyama ga wanda ya nema to kuma tabbas duk gaskiya Abu Dharr ba zai yi shugabanci ba mun sha fadan halayensa Abu Dharr abun sai idan kana da 500 ka ci 250 to a wajen Abu Dharr in ka je 250 ka zama a cikin wanda zai ne yake zuna da hada wa da to wannan ina za a yi aje dukiyar kasa a ce a zo a yi ayyuka kaga ga baki ɗaya sai an rabe ta kullum kuma gobe a tashi tafiya jihadi a rasa abin da za a yi abin nan to shi ya sanya shugabanci ba kowa bane yake iyawa to saboda haka sai yake cewa to ga wani abin daban la tu'ammaranna kada ka kuskura a sarautar da kai alafnaini akan mutane biyu qultu sai nace hal takunu al-imratu illa fikum ahla badar yau shugabanci ma zai iya yiwuwa ba a cikin ku ba ku da kuka je badar ma'ana shi yana ganin iya mutanen da suka je yakin badar saboda darajar su da kimar su to duk wani shugabanci a musulunci ba za a tsallake ɗaya daga cikin su ba kal sai na Abubakar sai yace yushaku an tafshuwa ai ya kusata a shugabanci da jagoranci ya yadu hatta tabluga ka wa man huwa dunak shugabancin ya je wajen irin kadama wanda bai kai matsayinka ba. Inna Allah azza wa jalla lamma ba'atha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, yace Allah subhanahu wataala yayin da ya aiko annabin sa tsira da amincin Allah subhanahu wataala tabbata gare shi, dakhala an-nasu fil islam, sai mutane suka shiga cikin addinin musulunci. Faminhum man dakhala fahadahu Allah, daga cikin mutane akwai wanda ya shiga addinin musulunci Allah ya shiryar da shi, ma'ana wanda ya shiga salin alim. Wa minhum Allah ya kara masa yadda ya ci gaba da zanen mutane dangane da shiga addinin musulunci. Ikita fa minhum man dakhala fahadahu Allah, daga cikin su akwai wanda ya shiga cikin addinin musulunci Allah ya shiryar da shi, ma'ana ya shiga addinin musulunci sumul qalaw ba tare da wata takurawa ba. Wa minhum man akrahahu as-sayfu, daga cikin su akwai wanda kansakali ya tilasta. Fa huwa awwadullah, to wannan shi ma ya zama tsararren Allah, ma'ana Allah ne ya tsare shi daga dawama a kafirci. Wajiranullahi fi khifaratillah, su kuma makotan Allah, to suna cikin kulawar Allah da tsaransa. Sai yace innar rajul, shi dan adam, idza kana amiran, idan ya zama shugaba, fatadhalama an-nasu bainahum, ya zama mutane suna zalunce teniya tsakanin su. Falam ya'khudh li ba'dihim min ba'd, bai karɓar wasashe daga sashe ba, ma'ana ya kwato haƙƙin mai haƙƙi ya mayar zuwa gare shi. In taqama Allahu min, to Allah zai yi masa azaba ko kuma akuba ta ɗaukar fansa. Inna rajula latu'khadhu shatu jari, yace zai iya yiwuwa ka ga mutum an sace ko an kwace dukiyar abin akuyar makocinsa. Fayadhallu nati'a adalatihi, sai ya wuni ya zama ainihin jijiyoyinsa suna ɗagawa. Zababan da jarihi, domin fushi a kan wannan abu da ya samu makocinsa. Ma'ana al'ada ta gudana yau idan aka a wannan lokaci, tunda ba abin da suke ji da shi irin kiwon dabbobi, a ce an waye gari wani ya zo ya sace akuyar makocinka, to yadda kake son wannan makoci naka, za ka zamo cewa kana ta da jijiyar wuya, jijiyarka ta wuya da ta goshi duk ta tashi. Kun ga a can yake cewa ai barizan asaba wajhihi wa halqihi min shiddati ghadabihi, sai ya zamo wato jijiyar fuskarsa da ta makogaransa duk ta tashi saboda tsananin fushi akan abin da ya faru ga makocinsa. Sai ce wallahu min wara idari, to amma kuma Allah subhanahu wataala yana tare da wannan makoci nasa. Abinda sayyidina Abubakar yake nunawa a cikin wannan magana cewa idan har ya zamo ga makocinka, makotaka ce ta hada ku, an masa sata, an kwace masa wani abu da yake so, ka ji kana fushi kaman zaka bindige saboda bacin rai da zaka wanda ya masa wani abin da ka dauki mataki, duk da cewa kuma Allah subhanahu wataala yana tare da wannan makoci nasa, ma'ana zai taimaka masa, domin duk lokacin da aka zalunci mutum Allah shine zai bi kadi. To ashe kenan kaman yana nuna mana anan, har in ka zamo shugaba ana zaluntar wani baka daukan mataki, to kai Allah subhanahu wataala zai dauki mataki akan ka. Kuma idan ka zama shugaba, duk bacin ran ma da zaka idan an cuci wanto, ka sani Allah ya fi ka kishin bawansa. Shine ainihin abin da wannan gabar take nuna mana. Qala Rafi, Rafi yake cewa famakastu sanatan, sai na zauna tsawon shekara guda. Thumma inna Abubakar nasukhlif, sana Abubakar sai ya zamo an nada shi halifa. Farakimtu ilayhi, sai na hau zuwa gare shi. Faqultu, sai na ce ana Rafi, naje na ce ni ne fa Rafi wannan. Kuntu laqituka yawma kaza wa kaza, nene wanda na hadu da kai a rana kaza da rana kaza, makana kaza wa kaza, wuri kaza wuri kaza. Kala arabtu, yace ai na sheda ka. Kuntu, nace kunta nahaitani anil imara, yace to kai ne fa kake hana ni wai kada in yi shugabanci kana mun nasiha. Thumma rakibta bi azam min zalika ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai yanzu gashi kai abin da yafi wannan girma, dan kai yanzu al'umman manzon Allah ne gabaki ɗaya ka zama shugaban su, to ya zaka ce? Ma'ana kai kana cewa kada in shugabanci mutum biyu, kai kuma yanzu al'umman manzon Allah ce gabaki ɗaya kaga abin da kuma yafi girma. Kala na abu, wato su Larabawa wallahi ba za su burge ka, wato mutane ne kai fi ɗaya. Shi yasa kaman yanda na sha faɗa, a Najeriya ba mutanen da za ka so da hali na rashin kumbiya kumbiya kamar laraba irin mutanen Sokoto. Mutanen Sokoto za ka cewa kaifi ɗaya ne, babu ruwansu da kwane-kwane, shike nan ka sun zauna lafiya. Da haka kai sai wani ciwon zuciya kaza kaza, dama mutum wanda yake da irin koyi abubuwa zurfin ciki, to sai abu ya dinga da gurgusar ka, sai ka fara ciwon zuciya, hawan jini da sauransu. To su larabawa kawai Allah ya saka kaifi ɗaya. Kala na'am, sai na Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya ce tabbas, faman lam yakum fihim bi kitabillahi fa alayhi bahalatullah, yace wanda duk bai tsayu da shugabanci ga mutane da littafin Allah ba, to la'anta Allah ta tabbata gare shi, ya'ani la'anatullah tsinewar Allah. Ma'ana yana nuna masa cewa wannan shugabancin da nake na tilas ne, kuma zan shugabance su ne da littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Iyakar take da ma'ana, ba magana ba ce ta neman abin duniya ko abin da ya kama da wannan. To sai mana ce wa fi gazwati zati salasil, to a cikin wannan yaki na zati salasil, bahara mawqifun mutamayyizun lisiddiq, wani matsayi wanda yake mai bambancin gaske, wanda yake wato ainihin ya sha bamban da duk wasu matsayi, ya bayyana ga sayyidina Abubakar fi tiramil umara, a wajen girmama wanda suke jagorori. Mimma yuthbitu, abinda zai tabbatar mana anna Abubakar, cewa sayyidina Abubakar kana sahiba nafsin, ya zamo ma'abucin wani rai, tantawi ala quwwatin ha'ila, wanda ya zama ta tattaru a bisa wato ainihin wani wato katafaren ƙarfi, wa kudratin mutamayyiza, kuma yana da wani kudura, wani wato ainihin ƙarfi wanda yake ainihin yayi fice, fi bina'ir rijal, a wajen gina mazaje, wa taqdirihim, da mutunta su, wa ihtiramihim, da girmama su. Fa Abdullah ibn Buraida, an karbo asar daga Abdullah dan Buraida, an abihi radiyallahu anhuma, daga babansa Allah ya kara musu yadda, kale yake cewa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, ya aika Amr bin al-As, Amr dan As, fi ghazwati zati salasil, a wannan yaki na zati salasil, wa fihim Abubakar wa Umar radiyallahu anhuma, daga cikin su akwai Abubakar da wa Umar radiyallahu anhuma, da kuma Umar Allah ya kara musu yadda. Falamma tahu ila makan al-harbi, yayin da suka isa zuwa wannan wuri na yaki, amarahum amrun alla yunawwiru naran, amru sai ya umarce su cewa to kada su kuskura su hura wuta. Fagadiba Umar, sayyidina Umar sai yayi fushi, wa hamma an yanada minhu, hayye nufin ya dauki mataki akan Amr bin al-As, domin idan ka duba menene matsayin Amr an kunta da Umar, wanda zaka ce ya musulunta daga baya-bayan su, illa iyaka jagoranci, kamar yadda kuka sani na yaki wani lokaci akan yi amfani da kwarewa da jaruntaka, kamar da Khalid bin Walid, kaga za a sa wanda suka fi shi daraja karkashin jagorancin sa. Amr bin al-As yana daga cikin duhatul Arab, wato kace mutane masu kaifar kwakwalwa. Amr bin al-As wato mutum ne wanda zaka ce mai dabara, mai hikima, mai azanci, mai kaza da kaza. Allah ya matsa irin wannan baiwoyin, saboda haka manzo Ali sallallahu alaihi wasallam sai ya jagorantar da shi a wannan yakin da karkashin tafiyar akwai Abubakar da Umar. To kun sani daga cikin al'adar Larabawa, shi yaki akwai lokacin da za a so bayyana kai, akwai lokacin da ba a san bayyana kai. Idan ana so a bayyana kai, to za a yi abin da zai shigar da tsoro a cikin zukatan magauta. Kun ga mun karanta a cikin Nabiyur Rahama, lokacin da aka je wato ainihin fatahu Makka, manzo Alayhi Salatu Wassalam a cikin sahabbai kusan 12,000 da aka tafi da su, sai ya ce kowa ya hura wuta tasa ta kankin kansa. To yanzu dan Allah malam a ce wuta 12,000 zaka hango, kuma kila wani ya kunna tasa a nan, wani a can, wani a can, nesa da nesa, kaga zaka duk wuri ya haske gaba ke daya. Wannan hikima ce akai domin a kada hanta cikin Qurayshawa, so san cewa to manzo Alayhi Salam fa ba zai tunkaru ba. Idan ya zamo irin haka tafi su, an san ga al'ada za a hura wuta daya, sai zama wajen mutum 5 ko 10 su kewaye. To sai aka ga hasken wutan nan, misali ya kai wajen nawa, kenan yanzu a ce kowa da tasa wutar, in ko da za a ce ɗaya ta ishi mutum 10, to nawa za ka ninka kai plus na 12,000, so kuma kusan 10, kaga adadin ba kadan ba anan dabara ce ta saka tsoro a cikin zakatan Qurayshawa to wannan kuma yake na gado to zata salasil nan kun ba a so a bayyana kai saboda a huki su magauta kawai sai dai a wai gari kawai a masu wato an kewaye su amma da an haska wuta ce kaga za su kintsa su tanadi kafin a zo wasu su gudu wasu fara kawo farmaki to wannan shine dabaran Amr ibn al-As yake cewa duk da cewa lokacin sanyi ne to amma kada a hura wuta wannan zai sa ba za a yi aune suna nan ba kawai sai dai a ji sun zagaye garin to sai na Umar a lokacin sai ya fusata ya nufi ya dauki mataki a kansa fa nahahu abubakarin radiyallahu an sai na abubakar sai ya hana Umar cewa to ka gani gashi wa akhbarahu ya bashi labari annahu lam yasta'milhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ai manzo alaihi salatu wasalam bai jagorantar da shi akan ka ba illa li ilmihi bil harbi saboda kwarewarsa da sanin sa ta fuskar yaki fahada anhu umaru radiyallahu an sayyidina umar sayyana su daga barin anifin Amr ibn al-As kaga anan in baitin shawara sayyidina abubakar wala alada sayyidina umar ya dauki mataki akan Amr ibn al-As ya zama ai ba uwa ba riba abubuwa su jagule kuma karshe manzo alaihi salatu wasalam ya yi fushi da shi kuma ina zai sa kansa idan aka ta kasance to gashi dai to ba ya ci gaba to shi ke khamisan abu na biyar fi fatahi makka a wajen bude makka yace ba da sulhul hudaybiya bayan sulhul hudaybiya wal hudnati allati kanat bayna quraish wa bayna muslimin da kuma tsagaita wuta da ya kasance tsakanin quraishawa da muslimi wadkhuli man sha'a min alqaba'il da kuma shigar wanda duk ya ga dama daga cikin kabilu fi ahdi muhammadin sallallahu alaihi wasallam a cikin alƙawari da ƙawance na manzo alaihi salatu wasalam wa man sha'a minhum wanda kuma ya ga dama daga cikin su fi ahdi quraishin ya shiga cikin ƙawancen quraishawa to bayan wannan abu naqadat quraishun tilkal hudna quraishawa sai suka warware wannan alƙawari na tsagaita wuta wa anu hulafa'ahum bani bakar sai suka agazawa kawayensu sune banu bakar ala qatl kuza'a a bisa kashe kuza'a mun ambata wannan ko wa inda idin to a wannan lokaci ahassat quraishin bi khatar sani'iha sai quraishawa suka ji ajika cewa to akwai hadari a bisa wannan aikin da suka yi saboda kansu suka ji ajikin su wa bada'at tufakkiru fi fi'l shay'in yar'abu sada'a sai suka ci gaba da tunanin abinda za su aikata ya dinke wannan tsaga ar-ra'ab wato shine dinke as-sada wato kaman a ce kun ga an samu wato rabuwa an samu tsaga an samu baraka to sai suke tunanin me za su yi su dinke wannan baraka yu'idu al-miyaha ila majariha abinda zai mai da ruwa ya gudana a magudanarsa wa yahfazuhum min ghazwil muslimin lahum kuma sai abinda zai kange su daga yakar da musulmi za su yi masu kaga wannan ya nuna lalle babu shakka musulmi kalansu ya kai tsaye ko tun daga su Qurayshawa suna ganin in ba su dauki hanyar a gyara ba za su ji ajika fa arsalu abu sufyan kuga lokacin ba a bude makka ba sai suka aika abu sufyan ila al-madina zuwa madina litajaddid as-sulhi domin a sabunta wannan sulhu to sai kita munashadatu abi sufyan abubakar as-siddiq radiyallahu anhu yanzu zamu ga irin magiya da abu sufyan ne masai da abubakar Allah ya kara masa yadda malam yace kharaja abu sufyan min makkata ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu sufyan ya fita daga makka ya zuwa manzo alaihi salatu wassalam wata khawafa alladhi kan ya dunga jin tsoron abin da ya riga ya kasance kun ga magana ba kadan bace aka ce sarki da kansa zai tafi ba wani dogarawa ba fadawa ai in ana zaman lafiya kun ga sai ya tura to amma yanzu gashi da kansa ya tafi ko dan rike bai tafi da shi ba kaga shi al'amari ba kadan bane fa kana sai yace ya muhammad tunda shi ba zai ce ya rasulullahi ban bai musulunta ba a lokacin yace ushdudil aqda na zo maka domin ka ƙara wato amintar da wannan alƙawari ka amintar da wannan alƙawari na wannan kullun ka daddada shi wazidna fil mudda kuma kama ƙara mana a bisa muddar da muka diba tunda an ce shekara 10 to amma ƙara kenan su kai 15 ko 20 faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amintar Allah subhanahu wa ta'ala a gare shi yace walidhalika qadimta saboda haka ne kazo hal kana min harfin qiblakum ko wani abu ne ya faru a wajen ku shi yasa ai musa suna cewa ruwa baya tsabi barza ana zaman lafiya kuma sai kazo ka ce wai a sake jaddada alƙawari amma ya ƙarin mudda ko wani abu ya faru ne kada sai ce ma'azallah yace Allah kiyaye nahnu ala ahadina muna dan akan alƙawarin mu sulhina da sulhun da muka yi yawmal hudaybiya aw ni hudaybiya la nugayyir wa la nubaddil ba za mu canza ba ba za mu sanya ba fa kharaja min indi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai fito daga wajen manzo alaihi salatu wasalam fa ta ababakar fa qal sai zo wajen abubakar yace jaddidil aqda wa zidna fil mudda kaga ya yadda sayyidina Abubakar shine lamba ta dai a cikin sahabbai yace to nazo ne domin ya zama ka sabunta alƙawari kuma ka ƙara mana ainihin mudda ma'ana ya gamsu idan koda manzo alaihi salatu wasallam bai yi ba in Abubakar yato ta zauna fa kana Abubakar sai sayyidina Abubakar yace jiwari fi jiwari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ni mafakata da zan baku tana tare da mafakan manzo alaihi salatu wassalam mana in ya baka mafaka ya gamsu ni ma na gamsu yace wallahi yace ina rantsuwa da Allah law wajadtu dhar tuqatilukum da zan sami koda kwari zan samu dhar kun ga shine kaman mafi kankantar ma kwaro to da zan ga wani kwaro ya zo zai yake ku la antuha alaikum to zan taimaka ma wannan kwarin su yake ku domin shi ma yana jin lalle zomo ba zai kai wato banza ba ta kai zomo kasuwa kaga Abu Sufyan ya taso daga Makka ya zo yana cewa a jaddada alƙawari a ƙara mudda akwai wani abu kuna yadhharu imanu al-iman al-qawiy bil haqq alladhi huwa alayh malai yace to anan karfin imani yake ƙara bayyana wato akan gaskiya wanda sayyidina Abubakar yake kanta wayu ulinu amama abi sufyan kuma yake bayyana gaba ga Abu Sufyan duna khaufin ba tare da wani tsoro ba annahu musta'iddun li harbi quraish bi kulli ma yumkin cewa shirye yake da yaki quraishawa da dukkan abin da zai yi yuwa walau wajada dharratu qatil quraish koda zai samu kuma wato kwari suna yakan su ma la'anaha alaiha da ya agaza musu ainihin akan su to sai gaba ta biyu a cikin wannan yace Abubakarin bi janibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli makka da sayyidina Abubakar nan dab da manzo alaihi salatu wassalam a gefen sa a lokacin shiga makka annafi'in ibn umara radiyallahu anhuma qala wannan hadisi nafi'u shi ya rawaito shi daga abdullahi dan umar Allah kara masa yadda shi da mahaifinsa qala yace lamma dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amar fatahi yayin da manzo alaihi salatu wassalam ya shiga makka shekaran bude makka ra'an nisaa sai ya ga mata yaltimna wujuhal khayl bil khumur wato suna dukan fuskokin dawakai da mayafansu ma'ana abu ya kai gargara maza kowa ya rata alakare yanzu sai mata su ma ba da tabare ba da mayafai suke kai duka da fuskokin dawakai fatabassam sai manzo alaihi salatu wassalam yayi murmushi ila Abi Bakar radiyallahu anhu zuwa ga sayyidina Abubakar ma'ana kalli sayyidina Abubakar kenan yayi murmushi wa qala yace ya Abubakar yace ya Abubakar kaifa qala Hassan ibn Thabit ya Hassan ya fada domin kun ga Hassan yayi wannan waka ta sa hamziyarsa wanda yake cewa adimna khailana illam tarauha tusirun naqamu qidmuha kada yayi wannan doguwar hamziyar sau take mashahura to yake ta ya Hassan yake fada sai yace fa anshadahu Abubakar radiyallahu an sai da Abubakar sai rera masa da gaskiya ambaci anan sai yake cewa adimtu bunayyati illam tarauha bunai tasgiri ne na albint to yadda larabawa suke ji da dawakai to sai mutun ya ambaci ma doki a matsayin ingo da yace yarsa to Hassan yadda yake ji da godiyarsa wato sai kuma yace yar kankanwa yata to sai yake cewa adimtu bunayyati illam tarauha na rasa yar godiyar nan tawa in har ba ku ganta ba to sirun naqa'a fi katifai kada'i tana ta yadda kura a gefan kada wato kada wuri ne wanda yake asfal makka magangara ta shiga makka shine ainihin kada aikan ambace shi makasur ko mamdud ace ko kada ko kada ana ambata sa da wannan biyu to sai yake cewa adimtu bunayyati illam tarauha tuthiru naqaw min katifai kada'i yake cewa na rasa dokanya ta ana rasa wato godiya ta dokanya wannan na rasa godiya ta idan fa ku ganta ba wato tana tayar da kura a gefen kada yunazina al'innata musri'atin suna wato ja'in ja da ragamomin su ma'ana saboda yanda doki yake so ayyakin to kaman ya fusge daga wannan ragama da ake rike da ita yunatimuhunna bil khumurin nisa'u wato ya zama ga mata ma sun zo suna ta dukan fuskokin da wakai saboda ba maza sun riga sun gudu kun ga as-salim bin sabit Allah ya kara masa yadda ba a zo ba tun ana madina yake wannan domin kusan sako ne yake aika wa mutane makka yake cewa menene akwai inda yake cewa menene in kun kyale mun bai iya tuno wato duk abu da yake cewa menene yake ta in kun kauce kun ba mu hanya muka yi umara to kun samu zaman lafiya wa illa in ba ku wannan ba to ainihi za ku je a cikin kuwa to dai yi masu barazanoni sosai a cikin wannan hamziya tasa to shine manzo alaihi salamu sai ya ga abinda Hassan yake faɗa a cikin waka sagashi Allah ya riga ya tabbatar ga matan nan so suna duka fuskokin da wakai to kaga ko dan a tausaya musu ba ai kaga a tsaya su matan faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo alaihi salamu yace udkhulu min haythu qala Hassan to ku shiga ta inda Hassan ya faɗa ma'ana a shiga ta kada domin a gaskata ainihin abinda ya faɗa to wannan dai ina ganin ne za mu tsaya insha Allah ina ga tunda abubuwa sun tafi kuma ina zaton in muka yi darasin rana ita yau za mu je karshen fasalin da muka shiga to ga al'ada idan watan Sha'ban ya dan tafi ya rabe akan dan rufe karatu kafin ga dukkan alamu ya kamata mu ma a sati mai zuwa duka suka mai zama mun diga aya sai dan Allah subhanahu wataala kai mu bayan Ramadan da rai da lafiya abinda muke daidai Allah shi ba mu dada abinda mu kuskure Allah ya fi mana ga mu daidai da lafiya ta ba ta da lafiya tana kan gwiwa kusan an yi sati biyu zuwa uku har yanzu ba ta haihu ba shine yake roƙon addu'a da yan uwa Allah subhanahu wataala ya sauke ta lafiya muna masa addu'a Allah ya kawo mata sauki Allah ya raba lafiya kuma Allah ya bada abu mai guwa na kwarai amin sauran musulmi mata da suke cikin irin wannan halin Allah ya dafa musu Allah ya sauke su lafiya wanda yake cewa malam da akwai masu jarabawa a makaranta suna buƙatar addu'a to suna buƙatar addu'ar jama'a ga baki daya muna yi masa addu'a Allah ya ba su nasara Allah ya ba su nasara Allah ya ba da nasara wani yake jama'an ya halatta a yi sallah a garken doki inda yake kashi da fitsari to kun sani cewa in faɗa a karatu da kashi da fitsari suna bin matsayin dabba a matsayin najastuwarta ko tsarkinta duk dabbar da ya zamo tsarkakakkiya ce ma'ana ya halatta a ci wannan dabbar to wannan da kashinta da fitsarinta ba wai najasa bane sai idan tana cin najasa misali kun ga da akuya da tunkiya ko jinsin awaki da tumaki da raƙuma da shanu wannan ittifaqan kashin su da fitsarin su ba najasa bane ba in sun taba tubabin ka sai dai ka wanke dan tsafta sai dai idan suna cin najasa to abu mafi rinjaye a wajen malamai shine shi doki gaskiya ba wai haramun bane ba kun shaji hadisi na Asma bint Abi Bakar tana cewa a Madina ma sun yanka godiya a lokacin manzo Alaihi Sallatu Wassalam sun ci kuma ainihin ba a hana su ba to akan haka inda doki ba wai yana cin najasa bane ba to ba za a ce kashin su da fitsarinsa sun zamo najasa ba illa iya kai akwai abin kyankyami ka ji cewa zarni yana tashi wannan abu ne mara dadi ko da abu bai zamo najasa ba to zarnin ba shi da dadi kuma za ka ga cewa yanzu ka dauki kaza
kashin kaza kaga yana da goyi sosai, amma kashin kaza na jaza ne ba na jaza bane ba, malaman kawai ne za ka ga in mutum ya taka ma halu da sai an sake ba wankewa ba, sai ka ji an ce ayo ai ya taka kashin kaza sai ya je ma ya sake alwala gaba daya, kan kaza in dai ba wai ta zo ta ci najasa ba, kawai ta ce tsaba da dusa da ruwa, ba wani wanda wani malami da ya ce kashin ta ya riga zama najasa, to yi ba shi ke mai da abin ya zama najasa ko abin nan ba. Raƙumi hadithi ya zo an hana yi sallah a makwantar raƙuma a garkinsu duk da cewa kashinsu da fitsarinsu ba najasa ba ne ba, amma malamai suka ce domin yana tare da shaidanu, yana tare da ainihin aljanu, to shi sun ya dan kada mutum wani abin shafe shi na shaidanu, shi yasa aka na yi sallah abu. Amma kun ga hadithin da ya hane ni dai a iya karatu na ban ga hadithin kuma da ya hane cewa kada a yi a inda ake daure dawakai ko abin da ya kama da wannan ba, saboda haka dai za a ji kyankyami, amma ban san wani asar da ya ambaci ko wata maganar malamai. Allahumma malikawa dai da yake ita muka saba malikiya suna ganin cin doki haramun ne, to wanda su wajen malikawa din su ce ko fitsarinsa da kashinsa da jasa ne, amma dai muddin ciyawa ya ci da sauransu to magana ta zahiri bai zai kasance na jasa, sai dai kawai mutum ya jike kemi ya jike ba. Wannan yake cewa malam wanda ya yi tusa masallaci yana da laifi, to ka sani ko lalura ce face masa tai ba in so samu ne ba so mutum ya zo ya duwani abin da zai damu mutane a cikin masallaci ba, amma kila yanzu misali sai zama don da ita tusa ba makalewa take a cikin dadduma ba, ba kashi ba ne ko fitsari kila a cikin minti biyu ma kai shi kenan ta riga ta tafi, so yanzu shi kadai ne misali yana hutawa sai da ranar da ya suke na cikin zuwa ya gaba sai ya fita ban ya kayan sa ba zan ka sai ya yi laifi ba, tunda dai ba zai zo ya sallah a haka ba sai ya sake alwala ko. Yawwa to ai shi ne wannan sai yake cewa malam ya annabta mutum ya yi istighfari sama da sau 70 ko sama da sau 100 ya halatta shi, akwai abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambatare da kafara, hadisi da yake cewa nikan yi istighfari a wani hadisi wato 100 marra ko 70 marra, wannan ba tahdidi bane ba, abinda ya shafi istighfari Allah ya ambace shi izlagan shi sama ce wal mustaghfirin bil ashar, da masu neman gafara a lokacin sahar, akwai azkar wanda suke muqayyada kamar irin bayan sallah subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar haka, kursiyyi daya falaki daya nasi daya qul huwallahu daya, in sallah ce ta yammaci ko magriba ko al'asar da kuma asuba ai uku uku, to wannan in kace zaka ƙara shi ne za a ce ka zo da bid'a, domin tahdidi shine ainihin sunna ta riga tana kai da shi, amma abin da ya shafi zikirin Allah da istighfari abu ne wanda yake mutlakan kawai kai iya yadda zaka yi, shi yasa ma hadisi yake cewa la yazalu lisanuka rataban bi zikrillah, kada harshen kai abin nan gushe yana danye da ambaton Allah subhanahu wataala. Wannan shi kuma yake cewa malam ya yakuntin zama akan dokin kofar daki, naga in an zauna sai a ce mutum ya tashi, wallahi mu dai tabbas muna yara mu ma ana hana mu, to amma abinda mu dai kakannin mu suke ce mana wurin wucewar shedanu ne, amma dai ba taba karantawa ba, ku bari zan ƙara bincikawa in har Allah ya sa na samu wani asar to zan faɗa muku, amma dai zuwa yanzu ni dai tun dai abinda kakanni suke mana shine kawai na sani. Wanda yake cewa malam yaya hukuncin yawa, sai yake cewa malam naji an ce akwai aljanna a duniya, duk wanda bai shige ta ba ba zai shiga ta lahira ba, yaya abin yake? To wannan wasu musalahati ne na malamai, abinda suke nunawa gani da Allah a cikin sallah kamar aljanna mutum yake, shi ya sanya malami ahlali yake cewa lissalati nurun azimun tushriqu bihi qulubul musallin wa la yanaluhu illa khashi'un, suna cewa inna fis salati ladhdha, a cikin sallah akwai dandano akwai dadi, to sai suke cewa duk sallar da ya zama mutum bai jin dandanan gani da Allah to kamar ma ba sallah yayi ba, to gaskiya wannan za mu ce mataki mataki ne, ba aya ko hadisi an bace wannan ba, shi yasa malamai suka ce khushu'i a cikin sallah magana mafi rinjaye wato musahabi ne,
mustahabi ne ba matsayin wajibi ba. In ka ce matsayin wajibi ne, mutum ne zai rasa sallah. Wallahi wani zai yi sallah ya gama bai mahalarta kushu'i ba. Sai bayan an gama sai tuno, ah, ashe fa an ce alladhina fi salatihim khashi'una. Kuma ya riga ya gama sallah ya tuno wannan. To a dai ya samu natsuwar da ko kaka take, shi yasa ma hadisi ya nuna cewa ba sallah ba iri ɗaya ba ce, akwai wanda zai yi sallah bai da komai sai ushiri, ya samu ɗaya akan goma. Kuma ga ka faɗa kaga tashi, kuma ka samu goma bisa goma, shi kuma ya samu kashe ɗaya akan goma. Gwargwadon halartowar zuciya da kaza da kaza. Shi yasa ina ji akwai ko Sufyan Sauri ko Ibn Uyayna ko waye daga cikinsu yake cewa muna cikin wani jin daɗi. Muna cikin wato ainihin wani abin more rayuwa, da sarakuna da 'ya'yan sarakuna sun san shi, da sun yaƙe mu da kaifin kansa kai a kai. Ma'ana daɗi da muke ji a wajen bin Allah da zikirin Allah, yace wallahi da mahukunta sun san da sun yaƙe mu akan wannan. To saboda haka dai wannan shine ainihin abin da ake faɗa, amma ba hadisi bane ya bace wannan. Wanda yake cewa malam wata ma'aikata ce, idan za su ɗauki mutum aiki sai su ce ya aske kansa da gemunsa. Malam ya halatta na aske ko akwai laifi? To ni kullum fata wanda nake bayarwa, abinda ya zamo fardu kifaya dole sai mun yi aiki na force. Soja ne, ɗan sanda ne, immigration ne, custom ne, duk wani jami'i abin nan yanki na force. Tunda an kakaba mana wannan, Ingila ta kakaba mana, ba mu da yadda za mu. A wannan za ka iya cewa mutum ya je asige mun sai ya je ya zama ɗan sanda ko soja don farza kifaya ne. In muddin muka ce ba za mu yi soja ko ɗan sanda ba, za mu iya shiga cikin zulubi. Domin mun yadda cewa kenan a zo a cuci musulunci da musulmi. Har ya zama Allah kai mu wani matsayi da za a samu shugaban da za su gayyara wannan. Abin takaici renon Ingila kadai ake wannan. Ni na rasa dalili wai gemu har ba bindiga zai hana ko kome ne ne. Yanzu in ka duba Faransawa, duk kasar renon Faransa zai je kanan Niger ka gani. Niger wannan idan ka shiga za ka ga ɗan sanda da soja gemu wanda ya ga dama ya aske, wanda ya ga dama ya bari. Hatta America sai ka ga sojan America da gemunsa, sai ka ɗauka wanda imamin masallaci ne, wanda ya ga dama ya tsaye, wanda ya ga dama ya aske. To amma renon Ingila shi kadai aka kakaba wannan, ka rasa menene hikima a cikin wannan din. To kuma wallahi na tabbatar kawai abinda muka rasa shugabanni masu kishi a cikin wanda suka gabata, da a ce akwai tsayayyu za su yi, to ai an ba mu yancin kai. Mu yanzu yancin kanmu muke ci, saboda haka harkar force a batta a bude, wanda ya ga dama ya tsaye da gemu ya tsayar, wanda ya ga dama ya aske kayan sai aske, kaga shikenan magana ta riga ta gari. Amma haka kawai wani sai ka ga ya ma yi ritaya, amma wallahi baya ba. Abin ya zama masa jiki. To fi sabilillahi ni ban ga wai wani kamfani da zai zo a ce wai ya takura wa mutane irin wannan ba. Ni ba na ba da fatawa na kai wani aikin kamfani. To an ce ba sai ka aske kanka. Kaga ƙwaryar maluma alama ce ta yanta tsini. Ai wannan wallahi yanta tsini su ne kullum suke ƙwaryar molo. Idan ba wai kawai mutum su mata masa ya bai dan saisaye. Dama malamai suka ce ƙwaryar molo kusan mataki uku ne. Akwai ƙwaryar molo na ibada, mutum ya je aikin hajji ko umara. Akwai wanda mutum zai yi haka kawai shi haka yake sha'awa ba don wani addini ba. To su yanta tsini kawai addini ne. To in mutum ya yi shi da sunan addini, to wannan bid'a ce makaruha. Kullum tal ai ta aske kai. Wani ma wallahi duk juma'a haka za ka ga ya hada da haɓarsa da abin nan ya talle. To menene hikima su me alaka tsakanin aske kai da aikin kamfani? Wallahi wani yahudanci ne, kuma saboda sakacinmu za a dinga ciwowa. Su idan kasashensu ne za su je su yi abubuwa, amma kuma a zo ƙarshe ka san ba ma na 'yan ƙasa ba ne kamfani. Amma a zo a dinga irin wannan, saboda haka ni dai ba zan iya ba da wannan ba. Wato wani ne sai ya rubuto wai cikon baitin Hassan. فإن أتكون كتاب فإن تريد أن أتمرنا وكان فتوى أنك شفر قطاو فإن تريد أن أتمرنا إن كن كود كي فوق قال يمتو دام جيمي أين في أمر مشيكي نن وكان فتوى كم شيكي نن بولي يكذا أنت وقت من قطاو وانك شفر قطاو كما دوني أبدا أكرفي شيكي نن بزول شي سالي وإلا فاصبروا لجلال يوم إن كن باكبا توقي شير واتو فسكنتن يأكي نون وني
yin Allah ta yi masha wa Allah zai taimaki wanda ya so a ciki. Wannan wata doguwar rubutu ne na fensir gaskiya ban san sai dai mu bar shi kuma Allah kai mu rana ya ce wa lokaci ya riga ya ci abinda muka daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kan kuskure Allah ya kuskure mana samu shi.